bindiga, we yaji karam 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 bindiga. Aaba bindiga bani sallasana dere ne yere to hip hop. We yaji karam bindiga, 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 we yaji karam bindiga. Aaba bindiga bani sallasana dere ne yere to hip hop. We yaji karam bindiga. Wayaji karam bindiga, wayaji karam bindiga, wayaji karam bindiga, wayaji karam bindiga, wayaji karam bindiga. Aaba bindiga bane zallasana dare ne ire ta hip hop. Gaba dai sarki yaki, yanzu na fi karfin zaki. BOCO, CO, yanzu ne za ku ga aikin maki. Ga luga a bakina, ga darasi a sakina. Ga kama kai ga hira, I'm a soldier hip hop kakina. To, attention ku sara mun. Girma ku kara mun ni babban bakon ku ne idan ba fasa hotel ba ina za ku kama mun. No, I can't sleep in the house. No, I ain't leaving my spouse. All I need in this life I seen is me and my girlfriend. I ain't keeping on out. What? We yaji karam bindiga, 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 we yaji karam bindiga. Aaba bindiga bane zallasana dare ne irin ta hip hop. We yaji karam bindiga, 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 we yaji karam bindiga. Aaba bindiga bane zallasana dare ne irin ta hip hop. I got a couple of race to run and a couple of days to come. You face the gun, the double you chase me on. We shuffle the ace, you gone, we space the fun. Man, you know me even when I'm falling, I will never ever turn. Then you should know what is stored beneath the ocean will never ever burn. I green, haha, kore, babe, in shita fole. I chedi de yache matakata kaleni ira ninte na sole. Taga wanka de kalamai, bana harka de kazamai. Sora de ni kwa kwa na katashi den yu wada na yisarka watu mame. We yaji karam bindiga, 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 we yaji karam bindiga. Aaba bindiga bane zallasana dare ne irin ta hip hop. We yaji karam bindiga, 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 we yaji karam bindiga. Aaba bindiga bane zallasana dare ne irin ta hip hop. The boy is so calm and peaceful, wasa da yara and he's cool. Amma idan ya ga akwai reni ya kan yi yara da pistol. This nigga is pulling the trigger for real domin ba ya rasa alburusai. Domin haka ne ake zuwa gaida mai surutai. On away in ji Bature, sai na gama kuce hure. Dan abin na kawo uta galan ɗinka nan zirka fa ya ture. It's getting hot from my head to my toe, har ma ice yana buƙatar ruwa ya wasa. Daga garin Bauchi na fito idan na manka ya kare sai ku bani masa. We yaji karam bindiga, 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 we yaji karam bindiga. Aaba bindiga bane zallasana dare ne irin ta hip hop. We yaji karam bindiga, we yaji karam bindiga, we yaji karam bindiga, we yaji karam bindiga. Yace we yaji karam bindiga, we yaji karam bindiga, we yaji karam bindiga.